Hukumar hana farautar mata da yara ta Najeriya NAFTIP ta kaddamar da wani kundi da za a rika rajistar waɗanda aka samu da aikata fyaɗe da sauran lamuran fasikanci.
Now with the sexual offenders register, we have names. It's a name and shame.
Register dai za ta zama muhallin da za a rika jira sunayen waɗanda aka samu da wannan mummunan laifin. Don ko dai ba a yi musu hukunci mai tsanani karkashin dokokin Najeriya ba, ya zama kowa zai san su don yin taka tsantsan da su. A bayanin shugabar hukumar ta NAFTIP, Julie Oka Dolly.
That we all as individual can take to end all forms of abuse, and this include challenging, demeaning and degrading references to women.
A matsayinmu na ɗaiɗaiku, akwai matakan da za mu ɗauka wajen yaƙi da cin zarafin da suka haɗa da daina ɗora laifi kacokan kan mata, daina ɗora laifi kan waɗanda aka ci zarafinsu, koyawa yara maza kare mazantakarsu ta hanyar mutunta mata, da kuma in mun ga cin zarafin, mu sanarwa 'yan sanda ko jami'an yaƙi da wannan fasikancin.
Call the police or contact the sexual and gender-based violence response team in your state.
In ji babban mai shigar da ƙara na Najeriya Dayo Afata a wajen ƙaddamar da rajistar da ya je a madadin mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo. Aisha Zakari Yasmin da ke sharhi kan lamuran mata da yara ta yi marhabin da rajistar da buƙatar tsayin daka kan muradin.
To zai zamana mun ɗinke gari kenan, an je ta ɓangaren gargajiya, an bawa masu unguwanni, an bawa shugabannin kotu, sannan an bawa 'yan sanda. In mutum mai tunanin yi ne to ba zai tunani ba, saboda yana tunanin ba zai tsira ba. Na wani lokacin abin da yake kawo mutum ya yi laifi shi ne tunanin in ya yi zai tsira. Ai mutum in ya samu kansa a wannan rijistar, to fa tashi ta ƙare. Saboda ko ya tashi zai fita ƙasar waje ne, akwai boda ta ruwa, boda ta hanya da kuma boda ta jirgin sama. Wannan rijista za ta zamana tana ko'ina. To ko zai fita ƙasar waje ne, to fa da wannan abin a ikansa. Kuma yanzu yadda abu komai yake a yanar gizo, to ko'ina je a duniya ma ba zai gudu ba. So da haka a Najeriya ba shi da mafita, a ƙasar waje ba shi da mafita. So da haka kaga in mutum bai bari dan Allah ba zai bari dan dole.
Shi ma matashi a arewacin Najeriya Anas Danna Yaba ya ce al'adun jama'a kan samar da garkuwa ga masu aikata fyaɗe da sauran lamuran fasikanci.
Saboda malami ne ba da tarbiyya, malamin jami'a yana nuna ma ɗaliba ta cewa ta yi ƙoƙari ta same shi don ta ci gaban karatunta. In ba haka ba zai iya kara ta jarabawa, ko an kai kotun ba komai zai kwana biyu a samu abu a ba jami'an tsaro ko alƙali mai shari'a zai kwaci shari'a. Mutunan da aka samu da yaɗe a yi mishi doka ko ta a ce a sarkahe shi ko ta a yi mishi hukuncin kisa.
Yin fyaɗe dai ya zama ruwan dare a Najeriya, da hakan ya sa kiran kawo dokoki masu tsanani don hukuncin gani gawa ne. Nasiru Adamu Ali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.